the initiative is for the Nigerian army to train.
Babban hafsan hafsoshin sojojin kasa na Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Buratai ke jawabi a wurin taron da yayi da daukacin manyan kwamandojin sojin Najeriya a nan Abuja. General Tukur Buratai ya tabo irin rawar da sojin Najeriya ke takawa a wajen samar da tsaro a cikin gida.
To complement the efforts of the Nigerian army.
Don marawa kokarin sojin Najeriya, gwamnatin tarayya ta kaddamar da wani shirin tsaro mai take Bama Initiative. A cikin wannan tsari, sojojin Najeriya za su horar da wasu zarafin ƴan sanda da jami'an tsaron farin kaya kimanin su 3,000 a kashin farko, kaɗan da daga bisani kuma za a rarraba su don samar da tsaro a ciki da wajen Bama.
Local government and its environment.
Ko me yasa Bama ke da muhimmanci wurin wannan horo? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Aliko Rashid Harun.
Idan ka duba, Bama shine wani babban gari bayan cikin garin Maiduguri. It's a strategic location, but in the end, ta'adda da su operating ba sa amfani da kogi. Akwai hamada tsakanin Bama da Fulka. Bama ma yana nan kusa da dakin Sambisa, shi yasa na kawo maka misali Mandara Mountain. In ka duba, ai Mandara Mountain ta koma tun daga Fulka har ta wuce ta je Madagali, har ta je wajen Mincika, har ta fita wajen kasar Cameroon. So duk wani facilities da Nigerian army suke nema bayan wato wurin da ake kira Goga Mabo kenan, inda ake training din sojoji, wato kananan hasoshin sojoji a Jos. Duk wani features din da ya kamata ai training din wasu jami'an tsaro akan counter terrorism ba mu yana da shi.
Taron wanda daukacin manyan kwamandoji da hasoshin sojin Najeriya baki daya suka yarce shi ya tattauna sosai kan irin rawar da mayakan suka taka a baya da kuma wanda suke shirin tunkara nan gaba. Daga bisani, kakakin sojin Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya min karin bayani.
Kamar yadda shugaban sojojin Najeriya na kasa Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ya shaida muku, shi aikin soja ya ta'allaka ne kan horarwa. Don haka a kowane lokaci ana horar da sojoji, saboda idan buƙatar aiki ta taso sun san abin da za su yi ba tare da ɓata lokaci ba.
Hassan mai na Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Soja tuwon kai a miya allura.
Ga mata adawa, sanyoyin kotun shawa, cikin kawa filin daga. Mamman sani, karkaje fagen daga.
Ina soja kamani, karku mai gani mata.